This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yau Talata 6 ga watan 10 na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
To, wata majiya a rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun kasar su 11 a yau Talata. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin har-haren bomb din da suka kashe mutane 57 a sassa daban-daban na kasar Iraki a jiya Litinin. California ta zama jiha ta biyar a Amurka da ta amince da yin amfani da magani wajen taimakawa marasa lafiya da ke so su kashe kansu su aiwatar da burinsu.
A shirin namu na yau za ku ji cewa an sanar da sunayen da aka gabatar a matsayin ministocin Najeriya, wato jerin sunayen da waɗanda za a ba su matsayin ministocin Najeriya. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani shiri akan maida yara makaranta a jihar, wadda 'yan Boko Haram suka tagayyara.
Gaskiya ina addu'a kullum dare da rana ma inda zan yi, Allah ya sa ku samu makaranta ma domin yanda nake so makaranta inda nake nan ma ba kadan ba domin makaranta shin rayuwa.
Ɗaya daga cikin yara 'yan gudun hijira kenan a sansanansu. Muna kuma dauke da rahoto akan rashin wutar lantarki da ya sa wasu ɗaruruwan jama'a a jihar Neje ke yin korafi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jumrau ta shirya kuma za ta kawo, amma yanzu dai sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata majiya a rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun kasar su 11 a yau Talata, yayin wani hari da aka kai da ake zargin yan kungiyar Boko Haram ne suka kai shi. Majiyar ta gaya manema labarai cewa har ila yau an kashe mayakan kungiyar su 17 a wannan arangama da aka yi a lokacin da mayakan na Boko Haram suka kai harin a wani wuri da aka girke dakarun kasar a kusa da tafkin Chadi da misalin karfe 4 na safiyar yau agogon yankin. Sojojin Chadi sun kasance cikin haɗakar dakarun haɗin gwiwa da aka kafa domin yaƙi da Boko Haram. Har-haren kungiyar ya bazu a 'yan shekarun nan daga tushen rikicin da ke arewa maso gabashin Najeriya zuwa ƙasashen Chadi da Kamaru da kuma Nijar. A farkon shekarun nan dakarun Chadi sun taimakawa takwarorinsu na Najeriya wajen ƙwato wasu yankuna da suka faɗa hannun mayakan na Boko Haram. Fiye da mutane 10,000 mayakan na Boko Haram suka halaka a Najeriya tun daga shekarar 2009 a ikirarin da suke yi na ƙoƙarin kafa daular musulunci. Rikicin har ila yau ya raba sama da 'yan Najeriya miliyan 2 da muhallansu.
Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin hare-haren bom da suka kashe mutane 57 a sassa daban-daban na ƙasar Iraki a jiya Litinin. A yau Talata, mabiya ɗari sunni suka ce harin bom ɗin da aka kai a wata mota ya kaikaci mabiya ɗari shi'a ne a wata kasuwa da ke kudancin yankin Al-Zubair a kusa da garin Basra. Wani mummunan harin da aka kai jiya Litinin ya faru ne a garin Kales da ke da tazarar kilomita 80 arewa maso gabashin Bagadaza, babban birnin ƙasar. Wani hari na daban kuma da aka kai a wata mota a gundumar Husainiya da ke wajen garin Bagadaza ya halaka mutane 12. Mace-macen fararen hula da dakarun Iraki ya ƙaru matuƙa a shekarar da ta gabata saboda yadda ake samun rikice-rikice da kuma yadda 'yan kungiyar ISIS ke ta faɗaɗa ayyukansu a arewaci da yammacin ƙasar. Sai dai hare-haren sun ɗan ragu a watanni 9 na farkon wannan shekarar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce hare-haren rokoki da aka kai a yau Talata a kudancin Yemen ya halaka dakaru 17 ciki har da na Yemen da kuma wasu dakarun haɗin gwiwa da ƙasar Saudiya ke jagoranta. Kamfanin dillancin labaran ƙasar mai suna WAM ne bayyana haka, ya kuma ɗora alhakin harin da aka kai a birnin Aden akan 'yan tawayen Houthi da ke faɗa da dakarun ƙasar ta Yemen. Kasar ta daular Larabawa ta kasance tana cikin hadakar kasashen da ke yakar waɗannan ƴan tawaye. Jami'an Yemen da mazauna yankin sun ce maharan sun yi ta harba rokoki da gurneti-gurneti babu kakkautawa, ciki har da wanda suka harba kofar shiga wani otel da shugabannin Yemen ke zaune tun bayan da suka dawo daga gudun hijirar da suka yi zuwa ƙasar Saudiya. Baya ga haka, wani harin roka ya kaikaici wasu gidaje da aka tanadarwa masu goyon bayan dakarun gwamnatocin kasashen yankin Gulf. Bayanai dai sun ce Prime Minister Khalid Bahah da sauran jami'an gwamnati suna cikin koshin lafiya.
A yau Talata, dakarun Isra'ila sun rushe gidajen wasu Falastinawa biyu da ake zargi da kai wasu munanan hare-hare a birnin Quds a shekarar da ta gabata, waɗanda wani ɗan sanda ya harbe su daga baya. Gidajen da aka rushe sun hada da na wani mutum da ya kashe wasu mutane biyar a wajen wata ibada, sannan kuma da wani ɗan sanda. An kuma rushe gidan mutumin da ya kashe wani ɗan Isra'ila ta hanyar yin amfani da motar rushe gidaje. Dakarun na Isra'ila sun kuma rufe gidan wani mutum da ake alakantawa da kashe wani Bayahude mai fafutuka. A jiya Litinin, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sha alwashin zai gaggauta ayyukan rushe gidajen 'yan ta'adda tare da rufe su a gidan kurkuku, ba tare da an gurfanar da su a gaban kuliya ba. A jiya Litinin, shugaban Falastinawa Mahmud Abbas ya gana da jami'an tsaronsa, inda ya nemi su daƙile bazuwar rikicin tare da ba su umarnin kada su biye ma gwamnatin Isra'ila.
Da ƙarshe, a ƙasar Amurka, California ta zama jiha ta biyar da ta amince da yin amfani da magani wajen taimakawa marasa lafiya da ke so su kashe kansu su aiwatar da burinsu. Gwamnan jihar, wato Jerry Brown, ya saka hannu akan dokar ajiyar Litinin, wacce za ta baiwa likitoci dama su ba da maganin da zai taimaka mara lafiya da ke fama da rashin lafiyar da ba zai warke ba damar kashe kansa. Sai dai dokar na iya aiki ne kawai akan waɗanda ke cikin hayyacinsu da kuma waɗanda ya rage musu watanni shida su mutu. Masu goyon bayan wannan tsari sun ce dokar za ta taimaka wajen baiwa marasa lafiya mutuwa cikin mutunci. Sai dai masu sukar dokar, ciki har da mabiya ɗarika Katolika, sun ce akwai yiwuwar wannan tsari ya tursasawa marasa galihu da masu yawan shekaru da nakasassu su kashe kansu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, da farko bari mu fara da binnin tarayya. A yau ne shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya sanar da sunayen ministoci 21 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ga wakilanmu, wato wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da rahota.
Abubakar Malami SAN, Abdurrahman Bello Dambazal, Aisha Jumai Al-Hassan, Alhaji Lai Muhammad, Babatunde Raji Fashola, Barrister Adebayo Shitu, Barrister Solomon Dalong, Senator Chris Mwabeze Ngige, Chibuke Rotimi Amechi, Chief Audu Innocent Ogwe, Mrs. Amina Ibrahim, Dr. Osage Henare, Dr. Emmanuel Ibe Kachuku, Dr. Kayode Fayemi, Engineer Suleiman Adamu, Mrs. Kemi Adeosu, Dr. Gonada Onu, Honorable Ahmed Musa Ibeto, Ibrahim Usman Jibril, Senator Hadi Sirika, and Senator Udoma Udo Udoma.
Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki ke karanta sunayen ministoci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aika musu. To sai dai abin lura anan shine tsawon lokaci da shugaba ya dauka kafin ya bayyana sunayen ministocin, ganin cewa yawancin su sun taba rike mukamin gwamnati. Wani abu da Mawa Uhabunwa na jam'iyyar PDP yace ya bashi mamaki.
Da muna expecting za kawo mini sabobi mutane, bo yanzu mun gani ba changer, ban gan kowa ciki, dukan su mun san su tun dai. Na samani kafin president zasu yaki da president, tun president ya kawo su maybe versus su yaki da shi, ya gani zasu yaki da shi. Ba muma na mu zai mu duba akam CV na su, mu duba na su yaki da sun yi mai kyau ko ba su yi mai kyau ba zai mu duba kuma yanzu zai mu kira mutane ko EFCC ko ICPC kuna su duba mini a cikin mutanen ku duba suna da wani abu ne ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba kafin mu ba su approval
wato kenan za ku yi tantancewa fiye da yanda kuka saba yi
dole ai zai mu yi ai
Ya yan jam'iyyar APC da ke da rinjaye a majalisar dattawa ke kallon waɗannan ministocin kuma wani irin tantancewa za a yi musu tunda sanannu ne tambayar kenan da nayi wa Muhammadu Shaban Lafiya gi
a tantancewa da zamu yi yanda aka saba yi ne duk wanda yace wani abu ne za a yi da bankari yake za a bina kan wanda ya kamata Mr President tun wata uku wata hudu yace zai kawo list kuma yake aiki shi kadai da wasu kawai ba su da wanda suke aiki da shi dole sa ministoci kuma mu dinnan kamata yayi mu duk yanda zamu taimake shi ya samu aikin shi yanda yake so yanda ya kamata mu taimaka mashi mutum da yake yana neman ministocin nan su taimaka mashi da wannan aiki da babban aiki da yake gaban shi dole mu tantance da wuri kuma mu san da zamu yi ba yi son kai ba baya kuma wani abu wanda zai kawo wani rigima ko ne sarautu na banza da wani
Ranar Talata mai zuwa 13 ga wannan watan ne za a tantance ministocin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaishe da Madina. A wani yunkuri na ganin yaran da rikicin Boko Haram ya shafa sun koma makarantu. Yanzu haka gwamnatin jihar Adamawa tare da tallafin asusun tallafawa yara wanda ake kira UNICEF a takaice sun kaddamar da sabon shirin sake mai da yara 56,000 makaranta musamman a kananan hukumomi 7 da a baya suka fada hannun yan Boko Haram ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani.
Kamar yadda alƙaluman hukumomin bada ilimi ke nunawa Hare-haren Boko Haram yanzu aka ya tilasta wa dubban yara barin makarantu yayin da wasu makarantun ma aka lalata ko kuma babu su ma gaba daya a wasu wuraren da rikicin Boko Haram din ya shafa bayan ma gabatun malaman da aka kashe wanda hakan ne yasa yanzu wasu yaran daukan darasi a sansanonin yan gudun hijira
yanzu haka ina sansanin yan gudun hijira na Malkoi kenan inda kuke ji a wasu yaran yan gudun hijira ke tafi da malamin su domin ban sha'awa
To sai dai kuma wani yunkuri na ganin yaran da rikicin Boko Haram din ya shafa sun koma makarantu yanzu haka gwamnatin jihar Adamawa tare da tallafin asusun tallafawa yara na majalisar dinkin duniya UNICEF sun kaddamar da sabon shirin sake mai da yara 56,000 makarantu musamman a kananan hukumomi 7 da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa da take jawabi yayin kaddamar da shirin a karamar hukumar mai hakkomishinar hakokin ilimi ta jihar Adamawa Dr. Kalib Tabuwa Farauta ta ce dole ne a dau wannan mataki don cika gibin da rikicin Boko Haram ya jawo
is to ensure that our people are awakened for the need to send every child of school age back to school. Thank you very much.
Dole mu dauki mataki na sake mai da waɗannan yara makarantu don bidan ilimi. Barin su haka bai fa dace ba, kuma ba zai haifa mana da mai ido ba. Don haka manufar wannan kaddamar wanda yanzu haka ake yi a maihar da kuma wasu wurare shine mu zabarar da jama'a da masu kansu ɗaliban wajen samun ilimi da ke zama gishirin rayuwa. A cewar commissioner ilimin
our children should not be left roaming the streets our children should not be allowed to be available instruments in the hands of insurgents
shima na lokacin jami'in asusun tallafawa yara na majalisar dinkin duniya UNICEF a shiyar Bauchi Dr. Abdullahi Keke yace asusun tallafawa yaran kamar yadda ta saba za ta ci gaba ne da tallafawa wajen sake mai da yaran da hare-haren Boko Haram ya shafa makarantu
UNICEF we are fully ready as we have done in the past you know to partner with you you know and the ministry and the state government and the governments at all levels in the area of education
kamar yadda UNICEF ta saba zamu ci gaba da hada kai da jihohi da ma sauran masu ruwa da tsaki wajen ganin cewa an mai da waɗannan yara da rikicin Boko Haram ya shafa makarantu ai dole ne a tashi a hada hannu domin samar musu da ilimi mai amfani don su ma su samu abin dogaro da kai
to help to promote economic growth and shared prosperity
to ko shin ya yaran da rikicin Boko Haram ya raba da makarantu ke ji a yanzu
Samson Joshua gaskiya a gaskiya zaman nan ma gaskiya ina addu'a kullum dare da rana ma inda zan yi Allah ya sa mu samu makaranta ma domin yanda nake so makaranta inda nake nan ma ba kadan ba domin makaranta shine rayuwa
a wani gari kake
ina garta Amishika
manazarta dai na maganin fa akwai bukatar da a baiwa irin waɗannan yara da kuma dalibai kulawa ta musamman domin cimma gurbin da aka bari kamar yadda Malam Nuruddin Isa Alguduwi ke cewa
ya matsalar Boko Haram ta mai da hannu agogo baya sosai musamman a wannan bangaren mu na arewa maso gabas Adamawa da muke don yanzu misali a riga mu yanzu suke komawa darufin su na aji wanda ko haka sun skipin wasu terms ya kamata yanzu ga wanda aka yi na roshin nasu ake yi a gane so gaskiya ya yi affecting na alibai da sosai to wannan shine gaskiya dole ne a sake canza calendar kafu a tabbatar daliban ba yi roshin nasu ba yanda za a zamanto su kuma sun samu matsala kafin su.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Duk da cewa an dan samu ci gaba ta fannin samun wutar lantarki a sassan Najeriya, wasu ɗaruruwan mutane da ke zaune a yankin Rijau ta jihar Neja, jihar Ma da ke da dam ɗin kayan jiɗin gurgum, sun ce a wajensu lamarin ba haka yake ba. Mustapha Nasiru ba tsare na da ƙarin bayani.
A yayin da wutar lantarki ta fara ingantuwa a sassa da dama na Najeriya a cikin 'yan watannin nan da suka gabata, su kuwa wasu ɗaruruwan jama'a ne da ke zaune a ƙaramar hukumar Rijau ta jihar Niger Najeriya ne suka ci ba su da labarin ingantuwar wutar lantarkin a yankinsu. Jihar Niger dai nan ne ke da manyan tashoshin samar da wutar lantarki a Najeriya. Al'ummar yankin na Rijau dai sun ce suna zaune ne cikin wani yanayi na ƙuncin rayuwa a sakamakon rashin wutar lantarkin, sannan a ɗaya gefen lamarin na neman durƙusar da tattalin arziki a yankin. Ga dai abinda wasu daga cikin mazauna garin ke cewa.
Sunana Aljanna Mai Taba, sabon garin Rijau. Muna kira ga waɗanda abin ya shafa su kawo mana ɗauki, saboda ana samun wuta wannan gwamnati mai albarka an ce tana samar da wuta ko'ina, amma mu gaskiya Rijau ba mu samun wuta. Shi ne muke roƙon gwamnatin tarayya ta taimake mu, ko kuma waɗanda abin ya shafa in sun ji su sa baki a taimaka muna.
Ibrahim, da farko sunana Alhaji Jamilu Muhammad Ratigiwa. To a gaskiya matsalar wuta ta addabin ba ko kaɗan ba.
Ni ne Jamilu a garin Rijau. Gyaran waya nake, wayan mota da na mashi, kuma ina cajin batiri da wuta, saboda wuta ba ta tsaya muna. Muna iya samun wuta kamar yau, muna iya kuma kamar kwana biyar ko sati ba mu da wuta. Sannan kuma muna iya ma'ana muna cikin aiki amfani da ita sai ta ɗauke, ba za ta sake dawowa ba sai soyayyen kwana biyu.
To kamfanin samar da wutar lantarkin a Najeriya dai ya ce ya san da matsalar garin na Rijau, kuma yana iya ƙoƙarin shawo kan matsalar. Alhaji Ahmad Shekarau shine jami'in hudda da jama'a na kamfanin samar da wutar lantarkin a Najeriya da ke Abuja. Ga abin da yake cewa a zantawar da nai da shi ta wayar salula.
Ya kasance lodi ya mata yawa. To yanzu ana kokarin, idan misali dai aka gyara matsala, ana ganin kaman in Allah ya tsare wutan za ta dan inganta. Sai dai abin da muke so mu yi kawai shine mu tsara amfani da mu ba su hakuri, gashi wuta ta inganta kusan ko ina. To da haka kuma ba abu ne mai daɗi ba a ce wani bangare na idomin al'umma da muke sarrafa wuta su kasance su ta inganta su ba sa samu a inganta.
To ko baya ga rashin samun wutar lantarki dai, yankin na Rijau na neman ɗauki daga hukumomin Najeriya akan hanyar motar garin da ta zama kabari salamu alaikum a sakamakon muguwar lalacewar da ta yi. A baya dai tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta bayar da kwangilar gyara hanyar, amma har ya zuwa wannan lokaci babu abin da ya gudana. Na kira kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba domin jin matsayin gwamnatin jihar Niger akan wannan hanya, amma bai ɗauki wayar ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Matsalolin Najeriya ka san su kashi-kashi bambam. Zamu ba watanni.
A gaishe da Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu da wannan yammacin Talata, assalamu alaikum. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari da babban daraktan hukumar raya ƙoramin Haɗeja da jama'a da sanata Masud El Jibril Doguwa. Idan kuna tuni kuma idan kuna biye da mu, a ƙarshen shirin makon jiya sanata Masud El Jibril Doguwa ya ƙarƙare da wani bayanin da ya nuna cewa har yanzu hukumar ta raya ƙoramin Haɗeja da jama'are bata cimma adadin hilayen noman da aka ƙayyade mata ba shekaru 35 bayan kahuwarta. To shine wannan bayani ya ba mu Mahmud Ibrahim Kwari mamaki. Ya sake duba yawan shekarun sannan yayin wa sanata Masoud Aljibril Doguwa wannan tambaya.
Magana muke yi fa na kamu kimanin shekaru 35 da suka wuce da fara wannan aiki. Gashi kana cewa ba a fi dubu kaza ba misali daga siyan 200 da doriya da ake samu me faru?
Rashin yin waɗansu damadaman da ya kamata a ce an yi. Wannan shine ya kawo mana nakasin da ba za a yi ba. Kun babban aikin mu shine sai fa idan an yi dam. Idan dam din ya zauna sannan mu kun mu je a yi shingayen da ruwa zai dinga bi ije ba wa mutane magana wajen noman rani
channel
kenan wanda ake kira channel saboda haka in ba a yi dam din ba babu yadda za a zo a ce wato za a sami yin waɗannan channel din domin me zaka yi ba
to amma wani zai mamaki ya ce kana magana ba da madamai amma wani zai ce di yawan da madamanan da ake da su a Kano misali da ma wasu sana jigawan a ce har yanzu kuma ana fama da kanfasu akwai wasu ma na ganin cewa ba ma amfanin da ya kamata da madaman da ake da su
ai ina so in fada maka babu shakka wani zai iya wannan tambayar amma ya danganta da inda da madaman suke misali yanzu idan ka dauki Chalagoji dam agaji dam ɗin amma shi ba a yi ma noman ranin wannan shekarar ne muke so mu tabbatar da cewa an fara noman ranin a nan dam ɗin da yake na Chala kuma idan ka duba kamar tarihin da kake kokari kai shekara nawa da yi amma duk mutumin da yake karaye ko yake kiro ko yake wajen gwarzo babu wanda zai ce da kai yau ga wannan dam ɗin a takaice ana noman ranar da shi ina amfana da shi a wannan shekarar ne muke so ko ba komai mu ɗebo wani bangare daga cikin kadadar da muke tunanin zamu inganta a wannan mu fara domin idan aka fara to ma zai taimakawa manoman nanan kafin hukuma ta je ta yi nata aikin to su za su dinga yin koda aikin gayya ne su samu hanyoyin da ruwan zai dinga zuwa musu waɗansu gonakin su ci gaba da aikin noman rani ba don komai ba sai don saboda shine zai taimaka musu zauna a ƙauyukansu maimakon a ce an tashi daga wannan ƙauye zuwa wancan ƙauye ko kuma an tashi daga wannan gari zuwa ne wancan gari noma ga abin da mutum zai a garinsa ya amfana ya ciyar da iyalinsa ya ciyar da waɗansu amma saboda babu tsari an bari abubuwan duk sun zamo ni iri amma da insha Allah mu da muka zo muna tunanin da cewa amma fara mutane su ga da cewa an fara in an fara mutane za su ga amfanin sa sai su dora
to amma ka ce ba ai waɗannan isassun da madamai da za su sa har ku kai ga cimma mizanin da ita wannan hukuma ake so ta kula da wannan adadin kadada ba wani zai tambaya ce to me ya faru me ya kawo cikas ba ai dam din ba alhakin waye ne yin dam din alhakin gwamnatin tarayya ne da hukumar da kula da ƙoramin haɗe da jama'ar take ƙarƙashin ta ko kuma a'a alhakin gwamnatocin waɗannan jihohi ne guda uku da ake magana a kansu
an ba za ka ɗora gwamnatocin jihohi laifi ba kuma ina so in kawo maka misali ne da kamar kafin zaki dam a duk wanda isa ni kafin zaki dam ina ɗaya daga cikin ƙoramin ko kuma rafuka ko kuma koguna da suka haɗu suka haɗe jama'ar amma har zuwa yanzu suna ne babu dam ɗin amma idan da an yi shi kuma ina ɗaya daga cikin area waɗanda za su taimaka wajen asasa maganar noman rani abin da ya shafi wajen Bauchi aka gangaro wajen Jigawa duk ina ɗaya daga ciki haka kuma idan ka tafi yanzu wannan kamar yadda ruwa yake gudanya daga wannan ƙoramar tamu ta tiga Chalagoji dam ya gangara ya tafi Hadeja daga nan har Kamadugu Yobe saboda wannan ruwan da kake gani ina gangarawa ba fa kawai ko Jigawa ko Bauchi tsaya ba ina tafiya har Yobe har Chadi saboda haka ina tabbatar maka da cewa tunaninmu shine idan da an yi kokari tintintini a koda guraren an inganta waɗansu damadaman to idan ruwan ma ya tafi maimakon a yi wuce to za a samu inda za a tare shi in shi ma ishi kai gaba za a samu inda za a datse shi saboda haka tunanina shine na kawo maka cewa kamar ga misali irin na kafin zaki dam wanda ba a yi ba inda an yi zai taimaka kwarai da gaske amma laifi babu shakka ba laifin gwamnatocin jihohi bane amma akwai masu laifi to ina tsammanin gwamnatin tarayya ita ya kamata a dora laifin ita ma kuma watakila sai an duba in babu yawan kuɗi ko kuma abubuwan da yake gaban su watakila ba waɗannan bane
idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da babban daraktan hukumar raya ƙoramin Hadeja da Jama'ari sanata Masoud Aljibril Doguwa da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata to amma masu saurare musamman ma masu ruwa da tsaki a harkar ilimi, kar ku bari a baku labarin shirin yau da goben yau da ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku nan gaba kaɗan.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ta fito ne daga Usman bin Amfan, kace assalamu alaikum muryan Amurka. Ku isa mana da kira ta ga zuwa ga sabbin munzucin da Majalisar Dattawan Najeriya ta tantance cewa aiki janiki gaban su idan muka yi la'akari da halin da Najeriya ke ciki. Akwai buƙatar su sadaukar da lokacin su da kuma ma rayuwar su baki daya wajen bada tasu gudunmawar na kokarin fitar da Najeriya kangin da take ciki. Addu'ar mu Allah ya yi muku jagora ya kuma ba ku ikon sauke nauyin da ya dora muku. Sai kuma ta Kabiru Abubakar kace assalamu alaikum viewers, a yau ina so ku bani dama in yi kira ga gwamnatocin Najeriya kama daga tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi ganin cewa zaben ƙananan hukumomi na ƙara matsowa. Akan haka ne nake kira ga waɗannan gwamnatoci da su yi karatun tantsu wajen tsayar da ƴan takarar ciyamomi da kansilolin su domin kaucewa kitso da ƙwarƙwata, kamar yadda masu magana ke cewa su ji kayanka bai zama sauke mu raba ba. Salamu alaikum muryan Amurka, yau ce ranar muhalli ta duniya, don haka nake roƙon gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙarfafa dokar tsaftace muhalli a matakin ƙananan hukumomi, jihohi da tarayya, in ji Alhaji Garba Gondo Aliru. Hakika matakin da sojin Najeriya suka ɗauka na rusa gidan da duk aka samu makamai ko aka tar da 'yan ta'adda a ciki ya dace. Saboda haka ya kamata 'yan Najeriya su fito da wata gidauniya ta musamman da nufin tallafawa zaratan sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu ko suka ji rauni, don ƙarfafawa sojojin gwiwar yakar 'yan ƙungiyar Boko Haram. Da fatan Allah ya taimaki sojojin Najeriya. Sako daga Hassan Muhammadu Binaci, unguwar Magaji Sokoto, da Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a Jami'ar Usman Dan Fodio dake birnin Shehu. Da ƙarshe sai wacce ta fito daga Iliyasu Muhammadu Tungan Bako, kace muryar Amurka, ku fadawa kungiyar Afenifere da takwaru ta arewacin Najeriya ACF da su hau teburin shawara domin gano bakin zaren da ya kubuce musu. Yace ku tuna cewa babu wani yanki a Najeriya da zai iya tafiyar da kansa da kansa ba tare da samun albarkacin ɗaya yankin ba.
To madalla, kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
To wata majiya rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun kasar su 11 a yau Talata yayin wani hari da ake zargin ƴan kungiyar Boko Haram da kaiwa. Majiyar ta ga mene ma labarai cewa har ila yau an kashe mayakan kungiyar su 17 a wannan arangama a lokacin da mayakan na Boko Haram suka kai harin a wani wuri da aka girke dakarun kasar a kusa da tafkin Chadi da misalin karfe 4 na safiya yau agogon yankin. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin harharen bom da suka kashe mutane 57 a sassa daban-daban na kasar a Iraki a jiya Litinin. A yau Talata, mabiya 150 ne suka ce harin bom din da aka kai a wata mota ya kaikaici mabiya 100 ka Shi'a ne a wata kasuwa dake kudancin yankin Al-Zubair a kusa da garin Basra. Kasar hadaddiyar daular Larabawa ta ce harharen rukoki da aka kai a yau Talata a kudancin Yemen ya halaka dakarun 17 ciki hadda na Yemen da kuma wasu dakarun haɗin gwiwa da kasar Saudiya ke jagoranta.
Masu sauraro, anan kuma zamu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan sunayen ministocin da aka fidda yau. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyar mu ta yau Ms. Nashwam, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, amma yanzu ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.